Rundunar sojin Najeriya ta kori wasu sojojinta guda 90 daga bakin aiki saboda samun su da laifin rashin da'a a lokacin da suke bakin aiki. Sai dai sojojin da aka korar da ke zaune a wani barikin sojojin kasar da garin Ilorin babban birnin jihar Kwara sun nuna damuwa akan wannan mataki da aka dauka a kansu tare da bayyana shi a matsayin nuna masu danniya. Amma rundunar sojin Najeriya ta ce an kori mutanen ne saboda samun su da laifin yin rashin da'a, kuma a dokar aikin soja lamarin haka yake. Ga dai abinda wasu daga cikin sojojin da aka korar suke cewa a lokacin da suka kira ni ta wayar salula daga birnin na Ilorin.
Na'am, daga wani bariki kenan yanzu aka kore ku? Na'am, to an gaya muku laifin da kuka yi aka kore ku daga aikin soja yanzu koko?
Soje mana wai mu wai mu mun ya bamu ya ke boko haram suka shiga mu, sana mu kuma kana boko haram su shiga mu, mun ga wasu bamu da makamai. Bamu da makamai, ranar da boko haram suka shiga mu, ranar ma mun yi fada da boko haram, mun yi fada da su, ammunition namu ya kare. Mun ci aka muna makamai ba aka muna makamai ba. Har mutanen nan suka zo suka tafi mu, aka muna ammunition ba ammunition, ammunition namu ya kare. Mun yi withdraw mun koma mai ha. Daga mai ha boko haram suka babu kayan aiki yadda yake zuwa ke mace mu ke gurbi kwara wani lokaci jaddin mun yi an yi kira an kira jaddin jaddin ya ke
yi. Wa alaikum salam, ran kai daɗe.
Yalla ba sa to kamar yadda ya faru da mu dai matsalar da take sun yi faru.
To gashi yau an sallame ku aiki, ya kake ji?
To gaskiya ba yadda muke ji, gaskiya ba mu ji daɗi.
To amma wani mai magana da yawon rundunar sojin da ke zaune a garin na Ilorin, Colonel Timothy Antiga, ya bayyana dalilin korar waɗannan sojoji.
Some soldiers have been dismissed from service because of various acts of indiscipline to other forms of operational misconduct on account of their engagement in the ongoing counter-insurgency operations in the northeast.
Yace babu shakka an kori wasu sojoji daga bakin aiki saboda laifuffuka da suka shafi rashin biyayya da wasu halaye marasa kyau da suka shafi rashin da'a a cikin yakin da ake yi da masu tayar da kayar baya a yankin arewa maso gabashin Najeriya. A baya dai hukumomin sojin Najeriya sun ɗauki matakin yanke hukunci mai tsanani ga wasu sojojin saboda yaki da kungiyar ta Boko Haram. Dukwa da korafin sojojin na cewa ba sa samun kayan aikin tunkarar abokan gaba a fagen daga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.